ragar yarku Allah ya ji she alfarmar ku Allah yanke bayan ku sharri da kuke mana Allah ya maida shi ganyayen ku mu ne yan baira mai tara mu wara bai san ta ba alfarmar halin ta sai ya to zarta
baira ce yan baira yan bakin gida mun gano ku ita baira haske ce shi wuce ya zama
baya sata kuma baya jayayya zai bi gaskiya in ya ganta digiri da salati shine a doga digiya yayanta ku ba ma ban kaura alkairai min tara diga yake yan baira ba sai shi sai ya inganta sai yan baira baiwa daga min tara duk wanda ke kaunar gaskiya shi mai kamarta
baira sai yan baira yan bakin gida mun gano ku ita baira ce ce shi wuce ya zama
mutunta dukkan alkairai sun samu ne cikin alfarmarta dukkan sanani yau ya koli ne da asken yayanta domin yau sirrin komai yana cikin mabucinta kai tsarin ya tsara sabo na natura kai tsarin jahilci ba ya gane duk manoninta maganar shehu komai zai kafin ni za ya duba alfarmar shehu mai sukar yan baira har gaban nazal ba masu ruhu aikin sai saurara min nema an kara ita fuskar yan baira in ka ganta za ka ga haskenta
baira sai yan baira yan bakin gida mun gano ku ita baira haske ce shi wuce ya zama
fuskanta in kai jayayya ko ba ka zanta kan mabucinta saman san Allah wallahi sai guri ya yayanta kai bura ya fara ya fafe ya dora duk wanda kan ka baira rayuwa sai ya huta baira aikin Allah ta kamar su Allah na furta duk aikin sabo wallahi bai cikin manufofinta Allah sai yan baira azumi sai yan baira kwana dai ni zikirin iyalin sun ka fuskanta
baira sai yan baira yan bakin gida mun gano ku ita baira haske ce shi wuce ya zama
kirki baya gulma baya aiki baya munan ta zato kana baya aiki shashanci baira ilimi ne ayan ta ba su kaunar jahilci baira hanyar zira zance na saurara daga ka kuce baira gaskiya ziya ka auro ta
baira sai yan baira yan bakin gida mun gano ku ita baira haske ce shi wuce ya zama mutunta
gantar Allah dan baira shehu baya sake da yin aikin Allah neman nasaran makiya shi ya samu ke yin laula ko si sa saurara kai hange ke gyara Allah dan annabi ta shebi inuwar mabucinta
baira sai yan baira yan bakin gida mun gano ku ita baira haske ce shi wuce ya zama mabucinta
jami'a jami'ar musamman zan Allah aikin yan baira mai ya da yare shi ne san Allah 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 ba su da bin sosai Allah shi da yan baila iya aikin ai shakar ka an bace shi da dan baila banna ba ta baila din Allah ne baila daga ka ta bayan baila zuciyar ka to an gwanjanta mabucinta.